A sanarwar da ta aike wa kafafen yaɗa labarai a yammacin jiya Lahadi, gwamnatin mulkin sojan ƙasar Chadi a ta bakin kakakinta General Azem Bermandowa a Guna ta yi watsi da dukkan wani shirin tantaunawa da 'yan tawayen ƙungiyar FAT, waɗanda ta ce mutane ne da suka aikata munanan laifuka ga ƙasar Chadi, a bisa la'akari da kisan sojojinta ciki har da shugaba Idris Deby Itno. Gwamnatin ta CMT ta buƙaci hukumomin jamhuriyar Nijar su damƙa mata wasu shugabannin 'yan tawayen da take hasashen sun gudo garuruwan Ngurti da Gegine na jihar Difa domin su gurfana a gaban ƙuliya. Shin ko ta fasara za a yi wa wannan matsayi na gwamnatin ta Chadi? Alkasim Abdurrahman wani mai fashin baki ne a kan sha'anin tsaro.
Ƙarin mutane ya kai musu suka gudu suka baro ƙasa. Magana aikin soji ne, magana soji ne su kare ƙasa, su aiki ne na ta'addanci, sun kashe shugaban ƙasa, sun hallaka mutane, sun hallaka sojojin ƙasa. Babu wata sasantawa da ake yi tare da su, kamar yadda na gaya maka bayan shari'a. Wannan sanarwa da sojojin Chadi suka hiddo daidai take.
Sai dai a ra'ayin wani kwamandan tsohuwar kungiyar MNG ta 'yan tawayen Nijar Ahmed Wagaya, zama kan teburin sulhu ita ce hanya mafi a'ala wajen neman mafitar halin da Chadi ta shiga bayan rasuwar Idris Deby.
Baiwa ce kunyata da sasanta kuma yau babu kaza ba don kamo rebel kaza ko babu kaza. Kenan president na kasashe na Afrika wanda suka yi ba manda shugaban kasa Bazoum da shugaban kasa na Mauritania su fuskanin su da sun sha da tawaye. To su ya kamata shirin su sha wannan su ce musu su amince da
Chadi da Nijar sun rataba hannu a kan yarjejeniyar haɗin gwiwa a fannin shari'a, wacce a ƙarƙashinta kowacce daga cikin ƙasashen biyu ta ɗauki alƙawarin taimakawa 'yar uwarta idan buƙatar hakan ta taso. To amma mai nazarin al'amuran yau da kullum Mustapha Abdullahi na ganin zaɓi ya rage wa shugaba Muhammad Bazoum.
Mu da Chadi lallai muna da yarjejeniya, kuma amma ƙasa ce muke wadda tana da dokoki. Wataƙila in an kama su za a bada su a wajen Red Cross International Federation koko kakane koko Niger za ta tambaye su koma can cikin Chadi. To ka gani lallai abin wannan yana da dan targanda kaɗan, domin da mu da Chadi muna da hulɗa mai ƙarfi. Wannan na san Allah za ya ba shugaban ƙasar mu hikima wanda za a samu a ciyo kan abin, don kai da kan ka sani muna da matsaloli a wajen jihar Difa. Akwai kogin Chadi wanda kullum ka san Boko Haram ma tana kai hari. Don musamman abin da ya shahi Chadi ya shahi Nijar, abin da ya shahi Nijar ya shahi kuma wancan ƙasashe na G5 Sahel. Dole kuma sai an tattauna, ba wani kukan bindiga bane zai kawo abin gadan.
Kawo yanzu gwamnatin Nijar bata bayyana matsayinta ba game da buƙatar ta sake yin shugabannin 'yan tawayen da hukumomin Chadi ke hasashen sun ƙetaro jihar Difa, yayin da rahotannin safiyar yau Litinin suka ambato jagoran ƙungiyar FAT Muhammad Mahadi Ali yana cewa har yanzu yana yankin Kanem mai makwabtaka da jamhuriyar Nijar, kuma a shirye yake a ci gaba da kafsawa ganin yadda sojojin gwamnatin Chadi ke lugudan wuta akan baradansa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.